saboda duk abun da ake yin gwamnati dan ta gwamnati take dan ta samar gwamnati dai babu wani abu da yake gabanta na farko a rayuwar kasa shine ta samar da ainihin mafi karancin tsaro na mutunci da dukiya kafin mu akai ga rayuka na ɗan kasa na biyu ta samar musu da abubuwan more jin daɗin rayuwa ta gudanar da al'amuran neman kasar mutunci a idan sauran kasashen duniya wannan sune abun da ya kamata ya race a wuyan gwamnati to fa duk waɗannan abubuwa da ake magana babu ko ɗaya da yake gudana a Najeriya kuma kullun abun nan da ta barbare shi ai kafin ma ayi na baga da ba ma an yi a bayelsa na hankalinsa guda 14 ko kara ba ji aka nuna wani ba amma a baga aka ce ana zargin wasu sun boye wasu yan ta'adda kawai aka je aka afka mutane jami'an tsaro suka afka musu akai abun da aka dama to irin waɗannan al'amura ina zaka ci da gwamnati
amma shi ko Dr. Bah Abdullahi Wase wani masani harkokin tsaro da nace masa ko ina kasar ta dosa game da matsalar tsaro shine sai ya ce da ni
eh abin da zai kai mu ga irin yanayin da ya kai kasan Belfast a Ingila zai kai mu ga irin yadda ya kai Chadi na shekara da shekaru zai kai mu a inda Sudan ya kai Sudan a shekara 20 zai kai mu a inda Uganda ta kwasa ta ɗeba ta kifar ta wahala wannan hanyar da muke tafiya kenan tiryar karuwa yake yi barakan ba raguwa yake yi ba sabili da ba a taba fitowa kanar an yi kokarin ma maganance abun ba ma a maganance ba ai kokarin maganance abun ba a taba yi ba
amma Alhaji Ado dan Suri shugaban kungiyar haɗin kan arewacin Najeriya cewa muddin shugabanni ba tashi tsaye suka yi ba suka tunkari wannan matsalan tsaro to da zarar an gama talakawa kansu za a koma shi ko ga hujjansa
ina ganin ajandar yanzu an gama da talakawa don haka Allah baku Allah karbe ji Bahaushe yanzu watakila kan masu kuɗi da manyan mutane ne za a koma don haka wajibi ne su gaggauta bin duk hanyar da ya dace da tona asirin duk wanda suka gano yana da hannu irin waɗannan abubuwa
kusan duk wanda murya Amurka ta zanta da shi game da harkokin tsaro a Najeriya cewa yake jinin sakunba yake idan dai an yi maganar tsaro ne wasu ma daga cikinsu sun kawo fujja ne da abin da ke faruwa ba arewacin Najeriya kadai ba a'a a kasar ma baki daya suka ce a iya bakin sanin su ba san wata kasa da ba mayar da ran mutum bakin komai ba kamar Najeriya ba shakka jama'an kasa cewa suke gwamnati ya kamata ko da sau ɗaya ne ta hukunta wanda duk ta samu da hannu cikin wannan kashe-kashen domin su gane shaye ba ruwa bane